A watan Afrilun 2018 ne gwamnatin shugaba Isu Muhammadu ta kama Sadat Iliya dan Malam na kungiyar NPCR bayan da ya jagoranci zanga-zangar watsi da wata sabuwar dokar harajin 2018 a Damagaram saboda a cewar sa dokar ba ta yi daidai da yanayin rayuwar al'ummar Niger ba. Bayan shafe shekara guda da rabi ana kaiwa rana a kotunan cikin gida, lauyoyin sa suka garzaya kotun ECOWAS a watan Satumban 2019 wacce a zamanta na Larabar da ta gabata ta bayyana matsayinta game da wannan kara. Maitar Budan Efred shine lauyan Sadat Iliya dan Malam.
Cikin sakamakon nan ta nuna cewa kasar Niger ta yi biyayya dukkan alƙawuran da ta doka na kan harkar kare mutuncin dan adam, kuma an yi kwandananta an ce ta biya Sadat Iliya dan Malam wannan na NPCR Zambia na Society Civil na Zambia ta ba shi hakkin shi miliyan 50 nan da wata uku ta tura rapport can kotu ta ce lalle ta ba da wannan miliyan 50 Sadat ya shiga hakkin shi. Muna zaton wagga decision ta faɗo zai zama solution ne ga kowa. Mutum nawa aka kama ga Denis Dijit, mutum nawa aka kama Denis Dijit, mutum nawa yau zaman gama da muke bisa kan dalilin irin wannan abu suke kasu.
Kama ƴan adawa da jami'an kungiyoyin fararen hula a yayin gudanar da zanga-zanga ko wani gangamin kalubalantar mahukunta wani abu ne da ya zama ruwan dare a kasashen yammacin Afirka da nahiyar Sahel saboda abinda suke kira dalilan tsaro. Sabili kenan kotun ECOWAS a yayin wannan zama ta gargaɗi gwamnatoci su daina fakewa da wannan matsala don rufe bakin jama'a.
A kama mutum sai wata uku sai a sai da baci a irin ne muke baka da dai duka yawancin ka diba kasashen ECOWAS nan ga hatta ma wanga na jistan Sahel da ka taso ka ce manifestation sai ce a terrorism addu to wannan ma kotu ta ce babu shi terrorism bai hana meeting bai hana reunion bai hana seminar bai hana ba manifestation zai hana in ka manifestation cikin manifestation kin ai wani lahani dan ne kai responsible amma bai hana ku samu duwa a wata manifestation duwa na renewal.
Shugaban kungiyar NPCR na kasa baki daya Alhaji Nuhu Muhammadu Arsuka ya yaba da wannan hukunci na kotun sai da yawo domin a cewar sa mataki ne dake karawa dukkan yan gwamnatin Afirka karfi akan aiki.
Duk waɗansu kasashe da suke nan a nahiyar Afirka inda ake unhwani da irin wannan maganganu ana takurama bayan Allah a takurama al'umma ana takurama demokrasin kan kanta lalle ba wata hujja isassa mai kaihi wanda kaihinta yake inda zai sa a taka wata dokar daga hana mu ƴan adam unhwani da incin da doka ta ba su suma.
Na nemi jin matsayin hukumomin Niger akan wannan hukunci sai dai wannan yunkuri bai yi nasara ba domin kakakin gwamnati Tijjani Abdulkadir da sakataren gwamnati Abdul Dangala Dima da na tuntuɓa ta waya ba wanda ya daga wayar sa, haka kuma ba su maido min amsar sakon SMS inda na aika masu ba har zuwa lokacin aika wannan rahoto. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.